A yayin da gwamnatin jihar Bauchi ke ikirarin cewa majalisar dokokin jihar Bauchi da ta shuɗe ita ta amince da karɓo bashin, ita kuwa tsohuwar majalisar cewa ta yi babu wani alaƙa da ya taɓa haɗa su da gwamnan, hasali ma ta buƙaci gwamnatin da ta janye wannan furuci, in ko ba haka ba za ta garzaya kotu. Da farko dai ga Yakubu Ibn Muhammad, mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchi akan al'amuran yaɗa labarai da bayanin yadda aka karɓo bashin.
Ina son ƙara maimaitawa, kafin a ce a karɓi wannan bashi, sanda gwamnati ya kama kudin majalisa ta bakwai wanda ta gabata, wanda kuma wannan kudirin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu, kuma babban akawun majalisa ya sa hannu, gwamnati ya samu wannan kudirin.
To amma kai ana da tunani me yasa kaga wannan batu yanzu yake tasowa a wannan lokaci?
To abubuwa da yawa suna faruwa, da akwai wanda su ba sa so a zauna lafiya.
Da matsayin ka na Yakubu Ibn Muhammad, mai ba ma gwamnati shawara a fannin aikin jarida, sun buƙace ka kamar yadda yake so gani a jarida akan ka janye wannan maganganu naka, don ba haka bane?
Wannan ba abin da zan ce a kai. Abu ɗaya na tsaya a kai, gwamnatin jihar Bauchi, gwamnan jihar Bauchi kafin ya ce neman bashin nan ya nemi kuɗi, an ba shi kuɗi na tsoron shari'a ko EFCC, tunda an bi ƙa'idojin da ya kamata a bi.
To sai dai kuma a ganawa da manema labarai domin mai da martani kakakin kungiyar 'yan majalisar Zubi na bakwai, Honorable Abdulmumin Hassan Ningi, ga abin da ya ce.
Mu majalisa ta bakwai babu wani bukata wadda gwamnatin Emir Abubakar ta kawo mana wadda muka amince da ita, amma abin takaici sai ga shi an fito domin karanta a jaridar da take fita ta kullum kan cewar ga yadda aka karɓi kuɗi naira biliyan 4 a jaridar National Mirror shafi na 16, inda wani mai tallafawa shi gwamnatin akan jarida, wato Muhammad Yakubu Ibn Muhammad, ya fito yayin kotin kan cewa majalisa ta bakwai ce ta bashi wannan umarni wadda suka karbi naira biliyan 4. To ina tabbatar da cewa babu hannun majalisa, domin duk dan haka mu bamu bada wannan resolution ba, bamu sani ba, kuma muna kiransa da babbar murya da ya gaggauta janye wannan magana a cikin jaridu a cikin kwana bakwai. Ko muna tabbatar masa da cewa in bai janye wannan magana a cikin kwana bakwai ba, lallai za mu zura kotu. Babu wata alaka ta naira ɗaya da ta shiga tsakanin Emir Abubakar da majalisa ta bakwai.
Amma kun zauna da shi gwamna kafin wannan majalisa ta kuma?
Ba mu taɓa zama da shi ba, ba mu taɓa magana da shi ba, bai zo gunda muke ba, kuma ba mu je gunda yake ba. Don haka babu wata alaka da ta gifta ma ballantana wani maganan kuɗi ko magana abu ya shi.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi,
kaga
mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi, mu duba tsakanin ɗan adam mu gani, mutum yana kallon banza saboda kuɗi, mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi, kaga mutum ya daure ma fuska saboda kuɗi, ana sakin fuska saboda kuɗi.